Masu iya magana kan ce babu na kasashe sai kasashe. Fidausu Lawan, wata matashiya mai bukata ta musamman, tace ta fara fuskantar matsaloli a rayuwa tun tana makarantar primary, inda har ta kai lokacin hutun cin abincinta ba daidai ne da na ragowar ƴan makaranta ba. To malama Fidausu, ba mu labarin ki.
Ni dai a Kano ce, amma haifaffiyar Kaduna. Ni karatun primary ina da secondary school kwa kusan karshe a Kaduna, sannan sai na dawo Kano na karasa shekara daya a nan Kano. Daga nan sai na samu admission a Kano State Polytechnic, inda na yi pre-ND, na yi diploma, na yi HND accountancy.
Kai lalle kin karanta?
Gaskiya haka.
Dama abin da kin so karanta ke yi?
A'a, ba abin da na so na karanta ba. Da farko da ke ni science student ce da farko. To na so in catering. So da na fara catering din a pre-ND sai zama to kitchen din da nake da ake zuwa practical kofar karama ce kike na ba zai shiga ba. So sai zama to ana practicals ni ko ba na samun damar zuwa. To kawai daga nan sai kawai aka ban shawara gara in canja.
Kidan kin fara marketing?
Ha, na fara catering din ma. To daga nan shine sai na canja sai na koma financial studies. To ta yanda aka yi nan daga nan dama in ka gama financial studies din sai ka zaba ko banking and finance ko accountancy. To sai na zaba accountancy.
Shiri accountancy din da kin fara an fuskanci wata matsala a hanya?
Eh, da matsala. Saboda matsala ta farko shiga aji. Kullun sai mutum kudi sun daura ni a aji. To shi ma kin ga wannan matsala ne. Sannan kakan haɗu da mutane wani zaka ga kawai haka Allah bai haɗa jininku da shi ba. To sai ka gani yake jininka.
Kin samu wanda Allah bai haɗa jininku ba?
Na?
Kin samu wanda Allah bai haɗa jininku ba?
Na samu. Abin mamaki ma wasu ma a malaman.
To haka dai.
To Allah ne kadai ya bawo kan shi
sani. Yawanci masu bukata na musamman ana ba su ladabi na musamman haka?
Eh, akan bayar. To amma wani abu ai wani baka iya in Allah bai tsoro mishi ra'ayinka ba ko da tausayi ko da tsaunaka ba to duk yanda kake bukata a samu wannan kulan ba za a samu ba
shi ne. To da aka kammala ina batun aiki da aka wa kasa hidima?
Na yi wa kasa hidima, na yi serving a nan Freedom Radio. To bayan na gama service din kuma sai aka bani aiki a Freedom Radio din shekara 6 a Freedom Radio. To daga nan ina aikin na koma na yi postgraduate diploma a accounting and finance kuma a Bayero University Kano, sannan kuma na koma na yi masters in treasury management a Bayero University a Kano. Yanzu ina aiki da Ministry of Finance Kano. To amma kuma na samu aiki yanzu ina office din accountant general of the federation.
To da cikin zo
nasarori ai tun daga ranar farko a ce mutum saboda ni na fara rayuwa ne na samu lalura nan tun ina shekara 3 zuwa 4 to na fara karatu ne
sanadiyar me kika samu lalura
allura ce ina allura eh
to shi ko ko allura
allura ce ni da ba wannan ba allura ba daidai ba kan ni to shine na samu wannan
to
zancen nasarori muke irin nasarori to nasarori gashi nan kam nasara ai tun da aka yi matakin karatu ɗaya bayan ɗaya saboda na ma fara karatu babu
wheelchair
za a kaina a mota to amma sai na rarrafa na shiga aji to shi kan shi a ce yaro a wannan shekarun ya shiga amma ya jajirce yana buƙatar karatun shi kan shi wannan nasara so ina ganin babban nasara ta ma a nursery school take saboda yaro ba hankali ba wani tunani ba wani irin ba kaman babba ne ba zaka ce yana da wani buri can ko wani abu amma ya jajirce ya dage din duk da irin in ka je a lokacin ne kadai ce mai bukata ta musamman a ajin yara su sokane ka su ja maka uniform su ja maka gashi a ki wasa da kai dan a lokacin da nake primary school kai nursery school lokacin break ina ma da bayinki yara ba sa wasa da ni sai dai sai ta tsokana ta so saboda haka profit rest din sai ta ware mun lokacin break ina so sai yara an je an break an dawo tukunna sannan ni kuma zan fita break ina intush.
Fidausu ta ce duk da bukata ta musamman da Allah ya nufe ta da shi bai hana mata karasa karatunta ba domin kuwa a yanzu haka tana da digirinta na biyu kuma tana aikinta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.